Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Niger kuma za iya kama kai a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Lol da Niya da tashar Mutavi Africa akan mita 102.5 zangan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko sashenhausa.com. Masaramu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Tore ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2019 kenan, rana daya kafin babban zaben shugaban kasar Najeriya da za a gudanar gobe da idan Allah a ranar Asabar 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, mu fara da kanun labarai.
Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar kalubalen fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725,000 cikin barazanar yunwa. An ga wasu manyan motoci dauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Syria tun garmayakan ISIS ta ƙarshe da mayakan suka ayyana a matsayin daular su. Mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amurka da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis saboda yana so kotu ta ba diyarsa damar dawowa nan Amurka.
Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji shirye-shiryen zabe da kuma matakan da 'yan sanda suka dauka a jihar Adamawa.
Lalle nan Adamawa state jihar ne wanda inda kuka sani ba mai anticipate any violence.
Sannan za mu leka jihar Borno Najeriya, inda za ku ji a can ma yadda ake ci gaba da shirye-shiryen wannan babban zabe na shekarar 2019.
Sani Abbaki Yari Suleiman.
Ragotangwa
Bolori
Kashi
out.
Kashi da zabe.
Na shi da zabe insha Allah, gobe zamu fita mu zabe insha Allah, zamu zabe.
To menene fatar ku wannan zabe?
Muna fatan Allah ya sa a lafiya a gama lafiya.
Bayan haka ba za mu zo da shirin duniyar Amurka da Muhammadu Lalo ke gabatar saboda shirye-shiryen babban zabe, amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar kalubalen fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725,000 cikin barazanar yunwa. Dabban mutane, musamman mata da yara, waɗanda dama ba su da isasshen abinci, na fargaban yanayinsu zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a samu ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa, a cewar Victor Moses, shugaban kwamitin na NRC a Somaliland. Somaliland, yankin da ke cin gashin kansa daga Somalia, na fuskantar kalubalen fari lokuta da yawa, ga kuma rikice-rikice da suka addabi yankin su. Moses ya yi kira ga kasashen duniya akan su taimaka da dala biliyan 1.8 don ci gaba da gudanar da ayyukan agajin jinkai a wannan yankin. Idan ba a samu waɗannan kuɗaɗen ba, Moses ya ce, za a samu hasara sosai ta ɓangaren tattalin arziki da kuma yawan mutanen da za a rasa. An ga wasu manyan motoci dauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos da ke gabashin Syria tun gan mayakan ISIS ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daular su. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hular da suka rage a ƙauyen ba da ke kusa da iyakar Iraki. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da rahoton cewa wasu motoci sun farin a kurukura da aka danawa bindigogi. Mallakar dakaran Syria da Amurka ke marawa baya su ne suka raka ayarin motocin fararen hular. Jiragen yakin dakaran haɗin gwiwa sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare ta sama a kan ƙauyen na Bagos jiya Alhamis, bayan da ƙoƙarin da aka yi na fidda fararen hula daga wurin ya ci tara. Hare-haren da aka kai sun auna wajen ƙauyen Bagos ne kwana ɗaya bayan da aka kwashe fararen hula 2,000 daga wannan wurin. Mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amurka da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis saboda yana son kotu ta ba diyarsa dama ta dawo Amurka. cibiyar kundin tsarin mulki ta musulmi a Amurka da ake kira CLCMA a takaice ita ce ta kai karar a madadin Ahmed Ali Musana mahaifin Hoda Musana kuma kakan din da ta haifa a Syria cibiyar ta CLCMA ta faɗa a wata sanarwa cewa dalilin karar shine dan neman tabbatar da cewa Hoda Musana yar Amurka ce kuma suna buƙatar doka ta sa Amurka ta yi kokarin maido da ita da danta a ƙasar. Da safiyar jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce matashiyar baba Amurkiya bace kuma kada a bari ta dawo ƙasar daga Syria saboda mahaifinta tsohon jami'in diplomasiyar Yemen ne. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗi cewa Amurka ba ta da niyyar sassauta takunkumin da ta garkamawa Koriya ta Arewa har sai ta tabbatar da cewa Koriya ta rage barazanarta matuƙa a matsayin ƙasar da ta mallaki makaman nukiliya. Koriya ta Arewa ta ce takunkumin da Amurka ta sanya mata na cikin dalilan da suka janyo abin da ta kira matsalar abinci a ƙasar. Koriya na kuma buƙatar a sassauta mata waɗannan takunkumin bayan haka ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta agaza mata da abinci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa kashi 41 cikin 100 na al'ummar Koriya ta Arewa ba su da isasshen abincin da za su ci. Waɗannan kalaman na sakataren Pompeo na zuwa ne mako ɗaya kafin taron koli na biyu da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a birnin Hanoi da ke ƙasar Vietnam. Wani alƙalin tarayya a jihar Maryland ya yi watsi da neman belin wani jami'in tsaron teku mai suna Christopher Paul Hassan wanda ake zargi da kitsa aikata ayyukan ta'addanci da kuma shirin yin kisan kiyashi a cikin Amurka. Alkali Charles Day ya umarci Hassan ya ci gaba da zama a garkami har tsawon akalla makonni biyu a yayin da masu gabatar da ƙara ke duban ƙarin wasu zarge-zargen a kansa. ‘Yan sanda sun kama Hassan a makon da ya gabata bisa zargin mallakar miyagun ƙwayoyi da makamai sun kuma gano shirinsa na kashe bayan Allah da basu ji ba basu gani ba a harin da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar a cewar takardun ƙarar da gwamnati ta fidda. Jami'an 'yan sanda sun gano bindigogi guda 15 da dubban harsasai a gidan Hassan da ke wata unguwa a wajen birnin Washington DC sai dai gwamnati ba ta faɗi dalilin da ya sa ta fara binciken Hassan ba.
A gaida Maryam Dauda labaru ne ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni inda zamu fara daga jihar Adamawa inda sama da jami'an 'yan sanda 5,000 ne aka tanada a jihar Adamawa domin zaben da ake sa ran somawa a gobe da yardar Allah a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar CP Audu Adamu Mai Yaƙi. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya yi kuma da wannan bayani.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa eh madaki kaman wani tanadi rundunar yan sanda a nan jihar Adamawa ta yi dangane da wannan zabe da za a soma gobe.
Lalle a nan Adamawa state jihar ne wanda inda kuka sani ba mu anticipate any violence. Mutane Adamawa suna practicing politics without bitterness. Da na zo nan what I met on ground is that Adamawa is divided into three central districts. North, akwai Arewa, akwai Kudu, akwai Sekia. Then a cikin wannan three central districts din muna da polling unit guda 2,069. That is 2,609 polling unit. Kuma aka saki divided nasu into 14 points. Kuma da voting point guda 4,000 da 4,000 they are spread all over the three central districts. Then deployment namu mu deploying isheshe yan sanda in all the polling units da kuma voting centers din domin covering nasu complete. Ya taimakon other security agencies like the civil defense, immigration services, the customs, the NDLEA, prisons, the federal safety.
Yanzu mun ce kamar yan sanda da aka tura sun kai 2500 ko 2600 dangane da wannan aikin zabe.
Ah, sun fi 2500 an wasu kai 2600 muna da kusan 2550. Wanda muka deploy.
Kamar wani mutaki kuka dauka wuraren da aka kwato daga mayakan Boko Haram irin wata masaya kamar su madagan da Michika don akwai dan zama kadara wannan wuraren.
Eh, a can mun tura jikikin tsaro. Akwai shi kizo so amma duk da haka akwai method da ayyana suka doka ba za a yi zabe a the normal polling unit ba duk an kawo polling unit din a wuri daya that is in ward centers din so duk voters na wancan area din this is also halala wuri daya su yi zabe once and for all sai a mai da su wuri da suke zama.
To kaman idan ka duba wannan na zuwa lokacin da ake fama da matsalan a tashashin hankula kuma kama akwai matsala kuma na garkuwa da mutane wato kidnapping da sauransu kuna da jami'an da za su isa ga wannan matsala ga wannan.
Kwarai da gaskiya saboda shi shugaban yan sanda Inspector General Police Adamu Muhammad Abubakar ya turo mana operatives na anti-kidnapping unit daga Abuja an yi zuwa kasuwan jewa mu yi meeting da su yi zuwa kasu duk suna walwasai a wuna virus local government suna gathering intelligence.
To kamar wani gargaɗi za ku wa al'umma Adama dangane da wannan zaɓe?
Gargaɗin mu shi ne su yi shunting hankali kowa ya fito a cikin lumana su jefa kuriyarsu su koma gidajensu. Mu da mun tabbatar cewa akwai tsoro a ƙasa ba wani damuwa.
To kaman jami'an ku kuma fa da wata kila domin an yi gargaɗin kan cewa akwai batun magana ne lokacin na zaɓe wata kila wani kaɗi na goro idan aka kama jami'an ku na karɓan goro ko kuma takin da ku ɗauka.
Kwarai da gaskiya ba wani majami dan sanarwa da karɓi goro don ai musu gargaɗi kwarai da gaskiya. Jiya mun yi meeting da su muka yi musu lecture na masu area commanders lecture da DPO ne duka su yi wani all the personnel cewa they should not be found wanting.
Wato kada same su wajen karɓar na goro.
Ko kada. Ko kada. To mu wani nasu. Kuma they are going to be very very neutral.
To a ƙarshe mene ne sakon ka ta ɓangare na ga al'umman jihar Adamawa?
Kawo dai a yi shunting ta da hankali. Kowa ya fito a cikin hankalinsa ya je jefa zaɓen shi. Ba za mu su zama kowa ba. Abin da muka tabbatar musu kenan. Kuma akwai patrol ne zuwa kanan muna ci gaba da patrol ba wani damuwa a Adamawa. Kuma na assess the situation a Adamawa everything is calm for now. Kuma muna anticipate cewa ko an jefa zabe ko will accept the verdict in good faith.
Godiya muke, godiya muke, mun gode.
A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai mu leƙa jihar Borno Najeriya inda suma suna fatan alheri da kuma gudanar da wannan zabe na musamman a cikin kwanciyar hankali da lumana. Wakilin muryar Amurka a Borno Haruna Dauda ya aika mana da ƙarin bayani.
Wannan cikin birnin Maiduguri kenan inda ake ta hada-hada ake ta kai komo saboda shirye-shiryen wannan jajibirin wannan zabe da za a gudanar a ranar Asabar wannan wato gobe don Allah kai mu bayan dage wannan zabe da aka yi da mako guda wato kamar yadda Hausa yake cewa rana ba ta kare kuma Allah ya sake dawo da mu wannan mako da zaka ina tsakiyar birnin Maiduguri inda kuma za ka ga kusan motoci ababen hawa ƙanana da manya kowanne na ta zirga-zirga musamman ma a masu ɗauke da tambarin hukumomin zaɓe masu zaman kansu.
Na kuma tambayi ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Borno wato Sanata Muhammad Abba Aji ko wani saƙo yake da shi ga al'umman jihar?
Ni fata na shi ne mu gama na mai lafiya don Allah don annabi a yi wannan zaɓen a lafiya. Shi zaɓen nan abin da yake buƙata ba ya tsace kaɗai ba ya buƙatar ƙarfi. Baya buƙatar ture-ture da buƙatar zage-zage. Kuma wannan dama ce da Allah ya bada ita cewa da ya tsanka nan ka zabe wanda kake so ya maka shugabanci daga nan zuwa shekara hudu.
Alhaji Alibukar Dalori dai shi ne shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno wanda shi ma ya kira ga al'umman jihar kamar haka.
To jama'a kowa ya yi hakuri ya zauna in ya yi board nashi ya zauna a wajen ya gani abin da zai faru ba ma buƙatar fada ba ma buƙatar tashi hankali a saurara. Araka kuriyamu a zo a sa hannun hukuma shine ni shawaran da zan ba mutane mu
to koyi al'umman jihar san shirya da wannan zabe da za gudanar ranar asabar idan mai duka ya kai mu ga da abin da wasu suke cewa
so na bako alhaji daga sauri south what my dugu nake
ka shirya yin zaben gobe
eh na shirya yin zabe tap
na'am kuma kana da katin zabe
ya da katin zabe
sunana Mahmud Abbaye Sawari Dambuwa Road
ka shirya yin zabe
na shirya insha Allah
Gideon David daga Michika
ka shirya zabe
eh na shirya zabe
to kana da katin zabe anan
ina da katin zabe amma sai dai na Adamawa ne
wato to ga shigana Maiduguri har yanzu
eh to ina Maiduguri har yanzu sai dai aiki ne na zo ne makudi ne
alamin ba za ka yi zabe ba kenan
eh to in
kuna baka da katin ya ba maganar zabe
eh to ba magana zabe yanzu
to nagode Allah ya jefa ka
amin usani Abbakiyar Suleiman
daga Changwa
Bolori
lay
out
kashire zabe
na shirye zabe insha Allah gobe zamu fita mi zabe insha Allah zamu zabe
to menene fatarku da wannan zabe zabe
muna fatan Allah ya sa a lafiya a gama lafiya
da kuma tambayin shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Muhammad Ibrahim Magaji ko me zace game da batun zabe musamman ma wasu wurare da ake ganin cewa akwai matsalan tsaro
eh to wannan bazan iya amsa wannan tambaya kai tsaye ba dalili aiki ne na jami'an tsaro amma ni abinda zan faɗa shine duk inda zamu kai kaya da ma'aikatan mu duka mun samu goyon bayan jami'an tsaro suna taimakon mu kwarai 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 da gaske saboda haka ba ma ganin alaman kamar akwai wani abin da zai faru ko za mu samu cikas wajen tsaro in Allah ya
yi sai dai fatan dukkanin ƴan Najeriya shine su za mu dawo da wannan zabe cikin lafiya ba tare da samun tashin hankali ba Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
sarkin baiwa
a gaida Haruna Dauda yanzu kuma sai mu leka makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger inda shugabannin kasashe da na gwamnatocin yankin Sahel na shirin gudanar da taro a jamhuriyar Niger a ranar Litinin 25 ga watan Fabrairu a cigaba da neman hanyoyin magance illolin canji yanayi a wannan yanki da kwararru suka tabbatar da shi a matsayin mafi dandana guda wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munabar mai aka muna da karin bayani
Batun samar da kudaden daukar dawainiyar ayyukan da ke kunshe a wani tsarin musamman da ake kira Program d'Investissement Climatique Région Sahel PICRS a takaice mai hangen magance illolin canjin yanayi a kasashe 17 na yankin Sahel shine abin da shugabannin kasashe da na gwamnatoci 14 za su tattauna a kansa a yayin wannan taro na ranar Litinin 25 ga watan Fabrairu domin cimma matsaya guda a game da wannan kalubale in ji ministan kare muhalli da gandun daji Al-Mustafa Garba
masana sun kawo wani babban shawara ce wannan daga ba in ba a kawo wani canji ba mai kyau bisa yanda muke zaman mu rayuwar mu yanzu to za a shari tsananin zafi can gaba wanda zai hana ma kasashe gaba daya su bunkasa a hanyar kiwo a hanyar noma hanyar samun ruwa da abin da ya kamace su kuma an gwada kaman kasashen mu na Sahel su ne za su fi yin zahin wannan canji yanayin nan da gaba in ba a yi ba hankali in ba a doki matakai ba tun yanzu to dan shi ne aka yi wannan shiri kuma an kawo hanyoyi da yawa wanda aka iya bi don a maganto wannan sha'anin da ya dami mutane kwarai sosai shine mafarin wanga taron
daruruwan biliyon dalar Amurka ne kasashen Afirka ke bukata domin tafiyar da ayyukan na tsarin PICRS a tsakanin shekarar 2018 zuwa 2030 saboda wannan taro zai yi kokarin ganar da masu hannu da shuni cewa akwai bukatar su saka hannu a aljihu
eh matakan da aka doka tun Paris shekara 2015 alkawali wanda kasashen mu suka dauka ya kai kaman miliyar dalar miliyar 400 amma kuma ba kasashen mu kadai na yace ta a ce wannan kudin su fito su tunda ba mu da su amma kasashe wanda suka ci gaba wanda su ne mafarin da ake samu wannan matsalolin na canjin yanayi su ma sun dauki alkawali za su kawo kudi to yanzu nuhi mu shine mu ce to gashi mu alkawalin da muka dauka gashi abinda muka bukata yanzu ku me kuka ce
masana sun bayyana nasiyar Afirka a matsayin mafi cin karo da illolin canjin yanayi duk wanda cewa ita ce ta baya a sahun waɗanda ke dumama yanayi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mumune Barma daga Jamhuriyar Niger. Yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyina dake jihar Sokoto Nigeria. Malam Murtala, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Malam Abdulaziz, sannu da aiki.
Barka gare Malam Murtala, to muke faruwa a yankunan namu na can tsakanin Sokoto da Zamfara a yanzu haka?
Eh, yanzu haka musamman ina jihar Zamfara da kuwaci dai an dake ana cike kuce dangane da ƴan takara na jam'iyya mai mulki ta APC. Bayan da aka sami wato hukuncin kotuna daban-daban ke ajiya wata kotun ɗaukar gaskiya da ke babban birnin tarayya Abuja, ta yanke nata hukunci inda ta gingine hukuncin da kotun Abuja ta yi cewa Zamfara ba a yi da gani ba na jam'iyyar APC ko babu ƴan takara. Hukuncin da kuma shi ne hukumar zaɓe take kansa kane wannan hukunci na ita wannan kotun ɗaukaka ƙara. To wannan al'amari ne kamar yadda aka sani ya dada damu a san ƴaƴan jam'iyyar APC waɗanda tun jiya suna nan suna murna dangane da samun abu. To a wannan lokaci ba wato ɗan takarar jam'iyyar PDP na wato ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP ita ya taron manema labarai da yanzu haka suna ofishinsa, kuma yanzu haka ina tare da shi kuma wato zai yi wa masu sauraro bayani game da yadda suka ji da wannan hukuncin na kotu. Wato muna tare da shi ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP wato Muhammad Bello Matawallin Maradin. A ranka yake ya kuka ji da wannan hukunci na kotu wanda a yanzu ya bai wa ƴan jam'iyyar APC damar wato tsayar da ƴan takara a wannan zaɓen?
Alhamdulillahi, kamar da ka sani yanzu Najeriya hukunci kala daban-daban a cikin na kotu, kuma wannan hukunci abin ban mamaki da tsoro shi ne hukunci ne wanda ƙarfe 9 na dare aka bada shi jiya da daddare, wanda ya kamata a ce in babu wani lauje cikin daɗi ya kamata a ce an yi shi da wuri. Amma haka da aka kira case din wanda ya kamata 25 ga watan nan ya kamata a yi case din, amma sai ga shi cikin gaugawa jiya alkalai sun kirawo sun ce za a yi hukunci za a shiga ƙara, ba ma ce za a yi hukunci, ce dai za a shiga a fara tattaunawa. Amma sai ga shi bayan sun yi watsi da ainihin wannan abin da APC ta kasa ta nema, to shi gwamnan jiha ya shigo da wani na cewa yana son a bashi abu na farko ce a sa kotu ta sa INEC ta anshi ƴan takara, na biyu kuma a ce kotun da ta yi shari'ar nan ta farko ba ta da hurumi na yin wannan. Kowa sani duk duniya ta yi Zamfara an ce babu ƴan takara, kuma kotu ta gabatar da haka. To yanzu a takaice ranka dai a dauri ana ganin kamar jam'iyyar adawa ta PDP za ta ɗauki kallas kasancewar jam'iyya mai mulki ba ta da ƴan takara a nan jihar Zamfara. Yanzu wannan ya kawo cikas ga zaɓen wato abin da kuke da shi na ai babu maganar cikas. In kana tuna shekara ta 2011 gwamna ko da ya takara Abdulaziz Yari ba su da gwamnan jiha, ba su da gwamnan tarayya lokacin PDP, sai dan gwamnan jiha kuma PDP ce shugaban ƙasar Najeriya, amma sai Allah ya ɗauki wannan mulki ya bashi. To haka ƙoƙarin gwiwa ma muka kaga samu domin da jami'oyi nan suna fitarwa suna bayan a yanzu haka kana tare da su kaga ɗan takarar gwamnoni da sun kusu domin ba'a a kan wannan ɗanyen hukunci da kotu ta yi, wanda kuma akwai appeal ma amma kotun sai ta rubuta kuma ana ta rubuta da appeal din da kabiru marahuwar kai sai yanke wannan hukunci, dama abin da suke so kenan shi sa suka dage zabe na wannan lokaci.
Malam Abdulaziz, wato ɗan takarar jam'iyyar PDP kenan Muhammad Bello Matawallin Maradin da yadda ya ji da wannan al'amarin.
To kun ji Murtala Faruk Sanyi na wakilin murya Amurka a Sokoto inda ya ba mu rahotanni kai tsaye. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC, agogo mu a nan ta karfe 10:24. Kafin mu kammala shirin ga wannan sanarwar.
Wasiƙarmu ta farko a yau ta fito daga Yusuf M. Ramadan, Gombawa, jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka, kallo ya koma sama, wai shaho ya ɗauki giwa. Muna fata hukumar zaɓe INEC za ta gudanar da sahihin zaɓe gobe Asabar, idan me duka ya kai mu, Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya. Da fatan kuma za mu zaɓi shugabanni na gari." sakonmu na gaba sakon hadin gwiwa ne daga Kadora Digaga dan Fulani Warji da Shehu Kashalla kafi san ana zikiri tare da Yahaya Danno Azare daga jihar Bauchi inda suka ce assalamu alaikum BOA Hausa to hukumar zabe INEC muna fatan zaki rarraba kayayyakin aikin zabe akan lokaci domin su isa inda ya kamata kamar yadda aka tsara ba tare da bata lokaci ba Allah ya kai mu gobe mun shirya tsaf lokaci kawai muke jira sai daga Asma'u matar Bashar Kansila Sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi inda tace fata na garin Lagiri muna addu'ar Allah ya sa a gudanar da babban zaben kasar mu Najeriya a gobe Asabar lami lafiya amin dan darajar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya inda yace assalamu alaikum sashen Hausa na VOA ita dai gaskiya guda ce idan aka raba ta biyu ta zama ƙarya na fara da wannan karin magana ne ganin cewa yau sati 1 kenan da dage babban zabe da hukumar zaben Najeriya ta yi zuwa 23 ga watan Fabrairu shekarar 2019 gashi ranar ta kawo gobe idan Allah ya kai mu da fatan Allah ya sa ayi lafiya a ƙari lafiya sakon mu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Taylor Malam Madori jihar Jigawa inda suka ce assalamu alaikum murya Amerika dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga hukumar zabe ta INEC da ya kamata ta cikawa al'umar kasar mu alƙawarin da ta dauka na gudanar da zabe wannan mako domin fa har yanzu al'umma ba su da ƙarin gwiwa akan ta daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa wannan zabe ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana
a gaida Zahra'u Fage kadan daga cikin ra'ayin da kuka aika mana yanzu kuma ga shirin mu na karshe labari a takaice kafin mu yi sallama da ku
a takaice kwamitin kula da yan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a cigaba da fuskantar kalubalen fari a yankin Somaliland dake Afirka abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa dabban mutane musamman mata da yara waɗanda dama ba su da isasshen abinci na fargaban yanayin su zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a samu ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa a cewar Victor Moses shugaban kwamitin na NRC a Somaliland an ga wasu manyan motoci dauke da fararen hula yau jama'a suna fita daga ƙauyen Bogos dake gabashin Syria tungar mayakan ISIS ta ƙarshe da mayakan suka ayyana a matsayin daular su nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hular da suka rage a ƙauyen ba dake kusa da iyakar Iraki mahaifin wata matashiya da aka haifa a nan Amerika da ta shiga kungiyar ISIS ya maka gwamnatin shugaba Donald Trump kotu jiya Alhamis saboda yana so kotu ta ba diyar sa dama ta dawo Amerika cibiyar kundin tsarin mulki ta musulmi a Amerika da ake kira CLLMA a takaice ita ce ta kai karar a madadin Ahmed Ali Musana mahaifin Hoda Musana kuma kakan din da ta haifa a Syria cibiyar ta CLCMA ta faɗa a wata sanarwa cewa dalilin karar shine dan neman tabbatar da cewa Hoda Musana yar Amerika ce kuma suna buƙatar doka ta sa Amerika ta yi kokarin maido da ita da danta ƙasar ta Amerika da safiyar jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amerika Mike Pompeo ya ce matashiyar baba Amerkiya bace kuma kada a bari ta dawo ƙasar daga Syria saboda mahaifinta tsohon jami'in diplomasiyar Yemen ne
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin Maryam Madaudar da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da bada umarni sai injiniya namu Dan Ilinako Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya assalamu alaikum yanzu kuma sai shirin yau da gobe shirin matasa